Yayin da wasu kasashen duniya ke nazarin nasarorin da suka cimma ta wurin bunƙasa tattalinsu ta hanyar habaka da kuma inganta wuraren yawon shakatawa a ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yawon shakatawa na duniya, jihohin Adamawa da Taraba na arewa maso gabashin Najeriya da ke alfahari da wuraren yawon shakatawa na gandun dajin Gashakagunti wanda ya fi faɗi a duk nahiyar Afirka, da kuma daular Sukur na ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa mai daɗaɗɗiyar tarihi wadda asusun UNESCO na Majalisar Ɗinkin Duniya ya keɓe a tarossa da ya yi a ƙasar Morocco a shekara ta 1999 na kokawa da koma baya sakamakon rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da Boko Haram suka jefa yankin a ciki. Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ya yi mini bayanin matsaloli da yawon shakatawa ke fuskanta.
Muna so a yi irin model da ana yi a Kenya anan. Na so mu fara sanarwar tara akwai cika, akwai armed robbery sosai a wannan Gashakagunti, har ya kai ga gadan da an shimfida su da katako, mutane suna bi su Gashakagunti Park din ma ana cicirewa. Akwai kuma damuwan wanda suna tafiya su harbe na dabbobin daji, wannan dai muna kokotawa, amma mun dan samu saukin ta a wannan Gashakagunti. Amma shi wannan damuwan bai sa mu ci gaba da aiki yanda zan so. Ga Munyo Festival a Ibi wanda international festival, har mun samu taimako MTN da wani su har sun ba mu taimako, muna so mu yi festival wannan shekaran amma mun kasa yi don lokacin ana yaki a Ibi. Waye zai so izo wani shakatawa, shakatawa kuma na harbe-harbe, ai ba shakatawa ba kuma, dole mutum ya gudu ba ranshi.
A jihar Adamawa makwabciyar ta kuwa wata gidauniya mai zaman kanta wato Kinjir Foundation da ke hankorar habaka yawon shakatawa a daular Sukur wadda Ciroman Sukur Sale Kinjir ke jagoranta ya bayyana mini cewa yau shekaru uku kenan da masu yawon shakatawa, masu nazarin tarihi da kuma ɗalibai suka ɗauke kafa daga yankin.
Yawon bude ido ta zama yanzu hanyar musamman na samun kuɗin shiga a ƙasashe inda aka yi development ɗinta, kamar su Kenya da sauran ƙasashe har su Ghana ma. Amma abinda ba mu samu tukuna ba, ba ta da abubuwan da zai attracting a masu yawon bude ido. Ko da suke kafin insurgency, ita state government tana developing wani resort wanda ake kiranta Sukur Wonder World. Amma da aka shiga wannan insurgency ba block a wanda ya rage, wannan sun rage din sa down gaba daya, kuma wannan ya zama babban kuma baya shi ma ga shani ga shiga dama ba abun ma wanda aka saka dan din ma even na private enterprise wanda sun sha wuraren masauki wanda sauran duk international ya sa gaba daya an corner da su. To wannan shine babban kuma baya yanzu ta hanyar tourism a can gefen World Heritage.
Kawo yanzu asusun UNESCO na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna aniyarsa na komawa wurin yawon shakatawa na daular Sukur domin sake gina wuraren da 'yan Boko Haram suka lalata ta hanyar haɗin gwiwa da ƙungiyar raya yankin, inda ma tuni suka soma da itatuwa 5,000. Kokarin da na yi domin jin matakan da gwamnatin jihar Adamawan ke ɗauka domin sake farfaɗo da wannan yanki na daular Sukur ta bakin kwamishinan kula da ayyukan al'adu da kuma na yawon shakatawa Tawaliu Magaji Nathan ya citura Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.